ta fafata a fagen ta mola na gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya an gwabza a matakin wasan rukuni zagaye na biyu inda kungiyoyi 16 suka fito daga nahiyar ta Turai suka kece raini a tsakanin su akalla a jiya an jefa kwallaye 25 a wasannin da aka buga duka a jiya ga yadda wasannin ta kaya da kuma yadda zaman rukunin yake a wasan bayan kammala wasan ta jiya a rukunin A kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na garin na kasar Russia sun sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na kasar England kwallo 4 da nema sai Basel ta lallasa Benfica da kwallo 5 da babu a wannan rukuni dai Manchester United na kasar England take jan ragaman rukunin da maki 6 a mataki na farko sai Basel take mataki na 2 da maki 3 CSK Moscow tana mataki na 3 ne da maki 3 ita ma Benfica tana mataki na 4 ba tare da maki ba a rukunin ba ko kungiyar kwallon kafa ta Anderlecht ne na kasar Belgium ta sha kashi a gidanta a hannun Celtic da kwallo 3 da nema duk da alƙawarin da hukumar kungiyar ta yi wa ƴan wasan ta na in sun doke Celtic za ta ba su fan 35,000 Celtic din ta lallasa Anderlecht a gidanta da kwallo 3 da nema sai PSG na kasar Faransa suka doke kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kasar Jamus da kwallo 3 su ma da nema a wannan rukuni na ba kungiyar kwallon kafa ta PSG take jan ragaman rukunin da maki 6 sai Bayern Munich take da maki 3 sai Celtic da take da maki 3 sai kungiyar kwallon kafa ta Anderlecht a mataki na 4 ba tare da maki ba a rukunin cha ko Atletico Madrid bata da dadi ba hannun Chelsea na kasar England inda Chelsea ta bi ta har gida ta casa ta kwallo 2-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Karabakh ita ma bata da dadi ba hannun Roma na kasar Italy da kwallo 2-1 a wannan rukuni Chelsea take jan ragaman rukunin ita ma da maki 6 sai Roma tana mataki na 2 da maki 4 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid tana mataki na 3 ne da maki 1 Karabakh tana mataki na 4 ba tare da maki ba a duk rukunin da Juventus na kasar Italy ta lallasa Olympiacos da kwallo 2 da nema sai Sporting CB ta sha kashi a hannun Barcelona na Spain a gidanta da kwallo 1 mai ban haushi a wannan rukunin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take jan ragaman ita ma da maki 6 sai Sporting CB tana da maki 3 a mataki na 2 Juventus tana da maki 3 a mataki na 3 Olympiacos tana da tana na mataki na 4 ba tare da maki ba har ila yau a yau ne za a dawo ci gaba da gwabzawa a gasar cin kofin European League na shekara 2017 zuwa 2018 wato wasan kasa da UEFA Champions League inda kungiyoyin kwallon kafa 48 da suka fito daga nahiyar Turai suke karawa a tsakanin su bisa tsarin rukuni 12 wasan na yau shine wasanni zagaye na biyu a matakin wasannin rukuni inda za a fafata wasanni har 24 ga kadan daga cikin wasannin da za a fafata a yau da kungiyar kwallon kafa ta Astana za su fafata da Slavia Praha da misalin karfe 4 na yammaci a gogon Najeriya Atletico Bilbao kuwa a gida za su karbi bakuncin Zuria ne da misalin karfe 6 sai Zenit a gida su fafata da Real Sociedad Lazio kuwa za su farje Dominion da Zaltik sai kungiyar kwallon kafa ta Ostersund za su karbi bakuncin Hertha BSC sai Victoria Pilsen za su karbi bakuncin Hapoel Beer Sheva kungiyar kwallon kafa ta Bate kuwa za su fafata da Arsenal ne sai Rosenborg BK a gida za su Brass Boys Gumi da Vata Skopje kungiyar kwallon kafa ta Nice ko za su fafata ne da Betis Hay Milan su karbi bakuncin Rijeka daga tarayyar Turai sai mu koma nahiyar Afirka inda za mu yada zangon mu a tarayyar Najeriya hukumar da kula da wasan kwallon kafa ta kasa NFF ta tsaida ranar Alhamis 19 ga watan Oktoba na shekara 2017 da muke ciki a matsayin ranar da za ta yi taronta na shekara hukumar ta NFF ta ce za a yi wannan taron ne bayan an buga wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wacce Najeriya za ta yi da kasar Zambia ranar 7 ga watan Oktoba na shekara 2017 a Uyo jihar Akwa Ibom iya abin da ya samu waka kenan na labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin BOA huta lafiya.